ta Muhammad ibn Abdul Wahhab baya kadan risalatun fi tauhidil ibadati a page na 749 ita ce risala ta 47 an ganta tamam mali ce risalatun wannan ita ma risala ce kamar yadda wajibul abd shi ma risala ce yayin takeiccen rubutu fi tauhidil ibadati wajen kadaita ubangiji subhanahu wa ta'ala da bauta tauhidi kala uku ne idan ka bibi qur'ani da hadisi haka zaka samu akwai tauhidin dayan ta Allah a cikin aikin ayyukan Allah shine tauhidur rububiyya ko ifradullahi fi af'alihi sannan akwai dayan ta Allah a cikin aikin da bawa zai aikata shine tauhidul uluhiyya sannan akwai dayan ta Allah a cikin sunayen shi da sifofin shi shine tauhidul asma was sifat to wannan malam zai magana ne akan gaba ta biyu ita ce tauhidul al-uluhiyya kadaita Allah a cikin aikin bawa zan yi sallah zan yi azumi zan yi karatu zan yi kaza duk aikin da zai a samu lada dole ne ka yi shi dan Allah malai ce bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jin kai qala ash-shaykh muhammad ibn abdul wahhab rahimahullahu ta'ala dattijon malami muhammad dan abdul wahhab Allah ya rahama a gare shi yake cewa kenan waccan risalan ma tashi ce wannan ma kuma tashi ce sannan karin bayani akan shi ba sai an kara ba saboda an yi bayani akan shi da dama a cikin karatukan da suka gabata malaka i'lam rahimakallahu anna at-tauhid alladhi farada Allahu ala ibadihi qabla fardhi as-salati was-sawmi huwa tauhidu ibadatika anta fala tad'u illa Allah wahdahu la sharika lahu ولا تدعوا النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره كما قال تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وقال تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا مالك يتشوى اعلم كسني كي mai karatu kai mai saurare rahimakallahu ina maka addu'a Allah ya maka rahama kaga da abu salihin walazina ja'u min ba'dihim yaqulu rabbana ighfir lana wal ikhwanina allazina sabaquna bil iman to su wanda ba ma sabaku ba har wanda ma za su zo a gaba i'lam kasani rahimakallahu saboda duk mutumin kirki yana son alheri ga mutane kaga addu'a ya mana gaba daya yace ka sani Allah ya maka rahama anna tauhida cewa abinda ake cewa tauhidi shi kuma tauhidi kamar yadda ibnu taymiya yake cewa shine dayan ta Allah subhanahu wataala a cikin ayyukan da bawa zai aikata duk aikin da'a ka dayan ta Allah ka yi shi dan Allah kadai ba dan Allah da wani ba abu kaza dan Allah kawai ake shi to ba a gwama ya wani kowane ne shi shine ce huwa tauhi anna tauhida ka sani cewa tauhidi الذي فرض الله على عباده وان الله فرلنتا اكن باي فرلنتا اذا كتي فرلاني يعني باب زنتن تتمناوا اكاي دولي ني كدينتا الله ا cikin bauta in ko baka yi ba to jiki magai shine ce الذي فرض الله على عباده وان الله فرلنتا اكن باين شي wannan tauhidin nan dayan ta Allah nan qabla fardhi salati tinkan Allah farlanta sallah kan a farlanta yin sallah was-sawmi kan a farlanta yin azumi akai umurci bayi akan su dayanta Allah a cikin bauta duk abinda zaka yi kai dan Allah zaman lahiya ga kina kuma ka riƙa zuciyarka caji ka riƙa mata lissahi kana mata bincike duk abinda zaka yi kai dan Allah wannan shine zaman lahiyanka to wannan dayanta Allah a cikin ayyuka da bauta da bawa zai yi wannan shine abin da Allah farlanta akan mu kahin a farlanta sallah kahin a farlanta azumi kaga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya zo fara da'awa ne fara kira ya fara kiransu akan ta ani'budullaha malakum min ilahin ghayru Allah yace kai duk ma wani annabin da muka aiko a ban kasa wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula sai ce ani'budullaha wajtanibu tawagut abautawa Allah shi kadai a nisanci duk abin da ke dagutu ne duk abin da za a bauta ma wanda ba Allah ba shine dagutu a nisance shi a bauta wa Allah kawai wallahi duk mutumin da ya samu wannan sakankancewa a cikin zuciyar shi zai mamakin rayuwa a duk lokacin da ya zama to kuma zuciyarka ba ta da gamsuwa ga Allah to wallahi din ana neman mutum dimotaccen mutum in aka zo kanka sai da sha fatiha a watsi an kare afillahi shakkun fadiru samawati wal ard yanzu akan Allah ne mutum zai da kokonto to wannan kuma abu ne a cikin rayuwa yake idan ka ce al'amari an jingina shi zuwa ga Allah sai mutum kaman kawai kaman wani an wasa ne kuna makamancin wannan me yake ka haka shakka ga Allah amma duk mutumin da yake da sika da ubangiji to wannan mutumin ya gama morewa rayuwa kuma babu wanda ya kai shi jin dadin zuciyar shi ka ji dadin rayuwarka wallahi kana da garanti da Allah amma ga mutum yana ko addu'a yake ko akan shakka ne to za a gwada a gani to wallahi addu'a ka ba za ta amsu ba Allah manzo Allah ya hoda haka sallallahu alaihi wasallam kuma Allah ya hoda haka a cikin hadisul qudsi ana inda zanni abdi bi Allah ya ce ina nan yanda ka tsammace ni in ka ce zaka gwada to ka gwada ba abin da zaka gani eh to wajibi ne bawa ya samu gamsuwa da Allah qabla fardis salati kan sallaka azumi me yasa saboda dayan ta Allah ne shine abin da zai kai ka zuwa ga sallaka ta amsu azumin kai amsu in babu dayan ta Allah to zancen sallaka ta amsuwa bai taso ba ko wani aikin ibada da zaka yi ko azumin ne ko sadaka ce ko wane ne in dai babu dayan ta Allah to kaga tahiyya ka kenan shi yasa aka ce wajibin bawa ya dayan ta Allah ya nisanci shirka amma shirkan nan ayo ana shi da sunan malamta a ce wannan malami ne ko wani shehu ne ko wani wali ne a rika mishi abin da Allah ake ma kuma ayi magana a ce ai ba a ga girman malamai kuna makamanci manzan da Allah ya turo yana zamne wata mace ta take cewa wa fina rasulullahi ya'lamu ma fi ghadi tace a cikin mu akwai manzo wanda ya san abin da za a yi gobe manzan Allah ce kai ku tsaida ta ba wanda ya san abin da za a yi gobe sai Allah akwai malamin da ke manzan Allah ko akwai shehu da ke manzan Allah ko wali ba manzan Allah ya ce ana atqakum lillahi wa akhshakum lah kaf in kuna hiku ji tsoron Allah a cikin sahabbai hudu wannan magana barantana mu wannan wallazina ja'u min ba'di ɗan ku ci ku ba mu a cikin sahabbai a cikin su Abubakar su Umar su Usman su Ali manzon Allah ce kaf in kuna hiku tsoron Allah to duk yanda mutum yake jin cewa iya da girma bai isa ba a bauta mishi bauta haƙƙi ne na Allah shi kadai to wannan ɗayan ta Allah da bauta ɗin nan ko a cikin magana ko a cikin aiki ko a cikin ƙudurin zuci shine awwal wajibin alal abidi wajibin da ke kanka to shine yace huwa wannan abin da Allah faranta shine tauhidu ibadatika anta kadaita bautarka da zaka yi ga Allah anta kai da kai nake ɗayan ta bauta da zaka yi ga Allah wannan shine abin da farillan farko a kanka da ka fala tad'u illa Allah wahdahu karka kira kowa sai Allah shi kadai zaka fadi karka kama sunan kowa kama sunan Allah ka shiga cikin matsala karka nema a wani ka maka dauki ka nema a wajen Allah Allah shi ke komi fala tad'u karka roka karka nema a wajen kowa a cikin abin da ba wanda yake yin shi sai Allah karka nema a wajen kowa sai Allah karka ce wani amana rahama wani a gafarta mana wani a cece mu hawa malam ya cece ka daga ina shi wata kan sheki wallahi ta kan sheki za je gobe kiyama annabawan Allah su rika cewa nafsi 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 tun daga annabi Adam annabi Nuhu annabi Isa annabi Musa kowa nafsi nafsi yake cewa duk yanda kake jin ka kai wani malami ne ko wane ne baka kai matakin annaba wanda Allah ya aiko ba duk imaninka kowa ya kai kowa ya kai to idan annabin Allah ya ce nafsi nafsi kai wane ne zaka ce zaka dauki mutum ka kai shi aljanna ka ce kure kawai ku bi ni ba inda zaka yi sai dai wuta amma in dai tsarin bauta ne na Allah wani ya bigi gaba yace zan kai ku ka duba hadisin ukasha manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa za samu mutum 70,000 wanda za su shiga aljanna ba hisabi ba azaba ne sifa su kenan fatza su ci sai ukasha yace ya rasulullahi ud'u Allah an yaj'alani minhu ro kaji ud'u Allah ba ce ba cha ba ya rasulullahi ij'alni minhum saboda ya san ba haƙin manzon Allah bane ba haƙin Allah ne ka duba na sabai suka samu tarbiya amma sai ka samu tun ayo yana maganganu kasamtattu akan haƙin Allah kaga cai ud'u Allah ya ma'aikin Allah roƙa mini Allah ya sa ni a cikin su ashe wake ba da aljanna Allah sai manzon Allah ya ce anta minhum kai kana cikin su sai wani zaburu ai ba ka raba kai ka raba barka ba in ka samu wannan garantin ho an kare katne daga bakin da baya kariya ne sai manzon Allah ya ce a ukasha ya riga yake ka wallahi manzon Allah karshe ne ka dubi wannan magana fa ukasha ya riga yake ba a ce ba kai bakka cikin su cakai ukasha ya riga yake wannan kofa an rihita yanzu amma dai mutum 70,000 suna nan shine malama suka ce a shi yana cikin su la'alla amma kar aje ana wane zaburo yace ni fa har azo kan wanda baya ciki sai manzo Allah kai tsaye sai ya rihe wannan kofar sai ce kau ukasha ya riga yake ko bai ce ba kana ciki bai ce ba ka ciki ba laqad u'diya jawami'ul kalim sallallahu alaihi wasallam to shine malaiki cewa sawm yace huwa abinda aka umurce ka wajibinka na farko dayanta Allah a cikin bauta ka dayanta Allah a cikin bautar ka anta kai daka fala tad'u illa Allah wahdahu karka kira kowa sai Allah shi kadai la sharika lahu Allah baya da abokin tarayya la tad'u nabiyya karka kira annabi kace ya ma'aikin Allah kace ce ni ko wani abin da Allah yake yi ka jingina shi zuwa ga manzon Allah ba haka nan ka duba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa dai Abdullah dan Abbas yace atadari ma haqqullahi alal ibad haqqullahi haqqin Allah ashe nashi ne shi kadai sai yace an ya'buduhu wala yushriku bihi shay'a karatuhu ahileki a mutum sai ya riƙe wasu mutane kawai riƙe musu abin da ake ma Allah kuma ai magana ce a ai rashin sanin girman manya ne yau ina amfanin girman da aka bar Allah girman me gare ka ka kai su Abu Lahab girma ne in girma kake da kama da shi amma da suka bar Allah Allah safkar da Qur'ani ake la'antar su har tashin kiyama mu karanta mu la'ance su kuma a ba mu lada mu amma in magana matsayi ne da girma ka kai su ne ba kai su ba amma in babu imani to an zubar da komi in babu imani an zubar da komi wata bayo Allah ta yi waya ga Sheikh Ilyas ta ce akwai babansu sai ta yi Amurka kawai da ya kuma yi wa sallah wai yanzu yaunin shi ake ji ta ya za a tankare shi shi ne malai yake ce musu yaunin mai za ku ji ya yi amfani shi bai sallah ai babu zancen girma idan mutum bai biyo Allah ba mai amfani shi bai da darajar ka da mutuncin ka da daukakar ka da girmama ka da za a yi yana na iyakan shari'a daga ka tsallaka ka bar shari'a banza ne kai wala tumkiya ta hika haka Allah ce lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum azanun la yasma'una biha arqar zuciya bata gani idon bai ganin gaskiya kunnan bai sauraron gaskiya yace kai ulaika kal an'ami wannan kaman dabba suke sai yace kai balhum adall sun ma hi dabba bacewa ita tumkiya ta gidan su kai kuma ka zo duniya Allah maka duk abin da ya maka amma baka san me ka zo yi kawai hauka kake Allah kiyaye da haka malai yake cewa la tad'u an-nabiyya karka kira annabi ka kira Allah wala ghayruhu ko wani wanda ba annabin ba idan ka ce karka kira annabi wa yake magana malami ina magana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kama qala ta'ala kamar yadda Allah ke cewa wa annal masajida ku sani cewa lalle wuraren sujada masallatayya ko duk wani abin da za a yi na sujada lillahi ana shi dan Allah kadai sai ce fala tad'u kar ku kira ma Allah tare da Allah ahadan ko kodaya kar ku kira kowa tare da Allah Allah shi kadai ake kiran shi duk wanda ya kira wani tare da Allah to wannan mutumin ya buga gehe wa qala ta'ala haka Allah yake cewa qul ka fada musu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka fadi wa mutane innama ku fasani cewa ana ni kenan manzo basharun mutunni mislukum kutunkucinku nan da yake ta ahlus sunna sun ce ai manzo Allah mutunni kaman kowa wannan zalunci ne ba wanda ya ce mutunni kaman kowa mai Allah ce gaba cai basharun mislukum sai ce yuha ilayya kai wake maka wahi kuma ka ce irin ka ne maganar da ake yi jinsin halittar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama dan adam ne iya da mahaifiya iya da mahaifi iya da kakanni iya da komai da komai jinsin mala'iku su ma a gehe ko aljannu su ma a gehe aljannu mala'iku ɗiyan adam to manzo Allah a cikin wani jinsi yake a cikin ɗiyan adam yake shine innama ana basharun mislukum kuma Allah yayi haka saboda tausayin bayi ai ka hore sun ce a laula unzila ma'ahu malak ina ma ce ai ko mala'ika tare da shi Allah ce walau anzalna malakan eh la qudiya al'amru yo ya zai mala'ika ma wazi ka saurare shi ta wace hanya fifige dubu kaza tausayi ne Allah subhanahu wataala yayi ga bayin shi ai ko mutum irin rasulun minkum aw min anfusikum laqad ja'akum rasulun min anfusikum daga karan kanku kun san shi ya san ku kun rayu tare da shi kafin ma a bashi annabta kuma to ka fadi musu cewa kai mutum ne irin su ta bangaren halitta amma bangaren daraja da kima da fifiku a halittar Allah babu ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu shi Allah ya zabe shi kamar da yake cewa inna Allah astafa Allah ya zabi annabi Adam Allah ya zabi Kinana Allah ya zabi kaza sai ce wastafani min bani Hashim Allah ya zabe ni daga cikin banu Hashim haka babu ya shi a daraja ba ya shi ba dai bane ba manzo Allah ya hi mana kowa ya hi uwayen mu ya hi ubannin mu ya hi diyan mu ya hi mana kowa sallallahu alaihi wasallam saboda ya ba mu ya mana abinda babu wanda ya mana a cikin diyan babu ya zo mana abinda yake shiriya ce daga wajen ubangiji قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انا وحي اغريني مي اكي وحي انما تشوا كسني الهكم ابن بوتنكو اله واحد ابن بوتاني دايا فمن كان يرجو لقاء ربه دو وند يكي سون حدوا دا الله دو وند يكي سون حدوا دا رحمه الله فليعمل عملا صالحا يا ايكه ايكي منغرتي مي العمل الصالح اخلاصي da yin shi akan tsarin karantarwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aiki ba yanda za a yi zamanto amalan salihan sai hada sharadi guda biyu ayi shi dan Allah kuma ayi shi akan tsarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba wani malami ayo me ki kafa ce ku kaza bai da wannan hurme shi ma bi zai Allah ce ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbi wa la tattabi'u min dunihi awliya ku bi abin da aka aiko mu kar ku bi hanyoyi wasu wajibin tallamari gehe sai ku bace wala tattabi'u subula eh fatafarraqa bikum an sabili faly'amal 'amalan salihan wala yushrik bi ibadati rabbih ahada kariya gwamaya bi ibadati rabbih game da bautar ubangijin shi ahadan kowa kaka hada kowa da Allah Allah shi kadai yake kuma shi kadai ke bautawa da mutina da mutima kai nan ya kamata insha Allah ta'ala mu dakata kenan da izin Allah cikin risala ta tauhidul ibad kenan zamu tashi da malaki cewa wa'lam anna al-mushrikeena alladheena qatalahum rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama